Sashin Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na daren yau Laraba 27 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Fulani makiyaya ta miye ta Allah kautal hore ta ce ilmantar da ƴaƴan makiyaya shine kadai hanyar raba su da miyagun iri. Kamar kowane daren ranar Laraba yau ma Hassan Umar Tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman wanda ya baida hankali akan maulidi da ake yi a duk shekara a Kinyale a Ibadan don fadakar da musulmi game da muhimmancin san manzon Allah. Kana akwai labaran wasanni da kasar Ghana wanda Ridwan Abbas zai kawo mana, amma kafin nan ga Zara da cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sojojin Isra'ila sun kashe mutane 6 a yau Laraba a wani samame da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Kamfanin dillancin labaran Falastinu Wafa ya bayyana cewa wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai a sansanin ƴan gudun hijira na Nursham da ke kusa da garin Tulkarim ya jikkata wasu da dama. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wani hari kan ƴan ta'adda a sansanin Nursham, kuma dakarunta sun fuskanci farmaki daga wasu gungun mutane waɗanda suka jefa musu bama-bamai. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce wani jirgin sama ya kai wa ƙungiyar hari, kuma sojojinta sun kama mutane 14 a farmakin da suka kai a Nursham da kuma Hebron. Russia ta kai ma Ukraine hare-hare da jirage marasa matuƙa guda 46 da daddare a cewar rundunar sojin Ukraine a yau ɗinnan Laraba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo jirage 32 daga cikin jirage marasa matuƙa da Russia ta harba, yayin da akasarin sauran suka samu damar kai farmaki a yankunan fagen daga ba. A yankunan fagen daga musamman a yankin Kherson. Ministan cikin gida na ƙasar Ukraine Ihor Klemenko shi ma ya bayar da rahoton harin da Russia ta kai da yammacin jiya Talata a Kherson, wanda ya afkawa tashar jirgin ƙasa a daidai lokacin da mutane ke jiran tashin jirgin ƙasan da zai kwashe su. Klemenko ya ce harin da aka kai ya kashe wani ɗan sanda tare da jikkata mutane 4. ‘Yan sanda sun hallara a babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Laraba da zummul daƙile wani tashin hankali ko zanga-zanga da jam’iyyar adawa za ta iya tayarwa a game da babban zaben ƙasar da aka gudanar a makon da ya gabata. Jami’an gwamnatin ƙasar sun haramta duk wata zanga-zanga, suna mai cewa yin hakan wata manufa ce ta tsarin zaɓe. Masu kaɗa ƙuri'a sun fuskanci jinkiri, sannan a wasu wurare sun kasa kaɗa ƙuri'an sakamakon cewa turawan zaɓe sun gaza kai kayayyakin aiki wuraren. An ƙara lokacin kaɗa ƙuri'a da zumbin magance matsalolin, wanda jam'iyyar adawa ta soki lamarin a matsayin rashin bin dokokin ƙasar. Sakamakon wasu ƙuri'un da aka bayyana ya zuwa yanzu, shugaba Felix Tshisekedi ne ake kan gaba da akalla ƙuri'u kaso 79 daga ƙuri'u miliyan 6 da aka irga. Mutane miliyan 44 ne suka yi rijista. Kamfanin dillancin labaran Russia ya rawaito cewar mataimakin Prime Minister ƙasar Alexander Novak ya faɗa a cikin wani jawabi da aka buga a yau Laraba cewa rabin yawan albarkatun man fetur da Russia ta fitar a shekarar 2023 ta tura shi ne China, yayin da kasan India ya ƙaru cikin shekaru 2 zuwa kashi 40 cikin 100. Novak, wanda ke kula da sashen makamashi na Russia, ya ce babban abokan hulɗarmu a halin da ake ciki yanzu su ne China, wadda kasanta ya ƙaru da kusan kashi 45 zuwa 50, sai kuma India. Tun da farko ba a sami wadataccen mai ga India ba, tunda farko ba a samu wadataccen mai ga India ba a cikin shekaru biyu, amma jimillar kasan man da India ke samu ya kai kashi 40. Birane biyu na arewa maso yammacin China, Chiang da Yinchuan, sun shawarci mazauna yankin da su kasance a cikin gida a takaita kuma ayyukan masana'antu da kuma dakatar da safarar kwal tare da yin gargadin cewa za a samu gurbatacce iska a cikin kwanaki masu zuwa, inda ake kyautata zaton za a samu hazo mai yawa. Cibiyar sa ido kan yanayi ta China ta kuma yi hasashen cewa za a samu hazo sosai a arewaci da gabashin kasar daga safiyar gobe Alhamis zuwa Asabar, kafin kuma a samu sanyi da yammacin ranar Asabar wanda zai kawar da hazon mai karfin gaske. A Chiyan, babban birnin lardin Shanzi, hukumomi sun ba da sanarwar mai karfi a yau Laraba cewa suna tsammanin za a iya samun gurbacewar muhalli har zuwa ranar Juma'a, tare da aiwatar da matakan gaggawa don rage hayakin. Gami da neman jama'a su yi amfani da ababen hawa na gwamnati wajen zirga-zirgar su, sannan kamfanoni su samar da wasu shirye-shirye masu sassauci ga ma'aikatansu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, kungiyar Fulani makiyaya ta miyata Allah Kautal Hore ta ce ilmantar da 'ya'yan makiyaya ne kadai hanyar raba su da miyagun iri. Wannan shi ne jigon babban taron kungiyar a kasuwar shanu ta Maliya da ke jihar Nasarawa. Wakilinmu Nasir Adamin Alhikaya na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
Miyati Allah Kautal Hore, wacce na daga manyan ƙungiyoyin makiyaya, ta ce makarantun makiyaya wato nomadic ba sa wadatarwa wajen samar da ilimi don ƙaranci ko rashin ƙwarewar malaman da akan tura. Shugaban ƙungiyar Bello Bodejo, Lamido Fulbe, ya nesanta Fulani makiyaya daga taurin kai sai dai rashin fahimta, inda ya koka da kuɗin goro da ake wa Fulanin daji a zarmewa doka.
Mafi yawa wallahi Fulani tilasta su ake su yi abu. Mutane ne wanda ba 'yan ta'adda ba, amma har kullum ana ta musu waka 'yan ta'adda. Kuma mun lura da cewa kama 'ya'yan Fulani a titi kawai in iyayen ba su je sun biya kuɗi masu yawa a je a kai su kurkuku, domin kai su kurkuku mun lura hatsari ne. Ka kama ɗan mutum ka kai kurkuku, in ya je kurkuku zai je ya tare da wani mutum ya aikata wani babban laifi, zai koya masa ne, sai ka ga mutum ya tafi kurkuku ya dawo ya fara ta'addanci. Waito wanda ya tashi bai da laifin komai an kama shi, tunda haka ne to bari ya tsunduma akan al'amuran.
Kazalika Bello Bodejo ya ce sun shirya kafa kungiyar sintiri da za ta rika aiki da jami'an tsaro don zakulo miyagu don raba aya da tsakuwa.
Abinda ya sa za ka gada cewa wani lokaci 'yan sanda da soja sun zo neman mutum ɗaya mai laifi, amma sai kaga an samu matsala da mutum 30 wanda ba su ci ba ba su gani ba, amma akwai mutum ɗaya wanda suke nema. To amma idan muka kafa banga kuma mun haɗa tare da jami'an tsaro da soja da 'yan sanda, to waɗannan 'yan bangan za su iya taimaka ma soja wa ake nema, a wani gida ake neman shi, ko kuma wani area ake neman shi, a wani daji ake neman shi, a fito da shi a hannun ta ma jami'an tsaro a cikin ruwan sanyi ba tare da wasu wanda ba su da laifi sun ji jiki ba. Wannan shi ne manufar, ba wai wani sabon abu ne wanda muke so mu kirkiro ba.
Uwar kungiyar Hajiya Aishatu Bala Muhammad Kauran Bauchi ta ce hakika tsayin daka kan ilimi shi za su ci gaba da yi.
Dukanmu mun sani cewa babu wani mafita a rayuwa na ɗan adam face ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa abinda ya fara magana kai cewa yanzu ku bauta mana, fara neman ilimi. Kuma dukkan wayannan fitinu da yake biyo baya yana daga cikin rashin ilimi ne, wanda shi ya sa muka ga cewa ya dace mu zo mu zauna mu bincika mu duba menene ainihin matsalolinmu, ko me yasa ake samun 'ya'yanmu na Fulani a cikin irin waɗansu yanayi da ake samu. Sai muka gane cewa akwai rashin ilimi. Mutane da yawa sukan zo mina su je su ga cikinsu, su je su koya musu wayansu halayen da ba nasu ba. Duk wannan duk yakan faru ne saboda rashin ilimi, sai kaga wani an masa wani abun kuma ya ɗauki doka a kansa.
Makiyaya daga sassa daban-daban musamman a arewacin Najeriya sun halarci taron da niyyar miƙa wuya ga ilimin addini da na zamani. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasaru Adamu Alikaya da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan wato sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu shakata kafin mu ci gaba da aiki. Madalla da fatan an shakata bari mu koma bakin aiki bayan shan ruwa. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambol zai kawo mana rahoto na musamman wanda a yau ya maida hankali akan wani taron maulidi da ake yi a duk shekara a Akinyele a Ibadan jihar Oyo don fadakar da musulmi game da muhimmancin san manzon Allah. Ga dai Hassan Umar Tambol.
A wannan mako ne aka yi maulidin shekara-shekara a kasuwar Shanu ta kasa-da-kasa da ke garin Akinyele Ibadan. Wajen maulidin hafizan alqur'ani mai girma sun nuna kwarewarsu.
Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
Alhaji Ubadan Maliki Sabo Ibadan yana daya daga cikin ƴan committee da na shirya Maulidin
fara cewa ku mai don tuno da uban mu wanda shine tushen fara maulidin nan a wannan kasuwa
idatul ladina kayla yastafiduna bi hadhihi al-lugha jayidan
shine alhaji al-audun bukar ubangijin Allah gafarta mai
al-musamma bi alhaji aliyu abdullah bukar taqaddamahu Allah bi rahmatihi wa rahimahu Allah ta'ala
lokacin da zan fara maulidi a wannan kasuwa ta karin shanu
bidayatu hadhihi al-hafla haflatul maulid an-nabi bi hadhihi الأبراك
وسيو أسكي بديبا
هناك من يدعون كأن هذه النساء مستحيل
ما يأمو أبامو على جا أودم بكار يجي تيم يتاسوم ويبامو قريب يبامو قويم بايا يتي وانا مولدي تند أنا يأسامو ياشكري أكي يلي أفارا أهوتا نجماعة ياك ماتا أفارا مولدي أنا كي يدى الله الله يدى الأمر يسا
بتشتي أبونا هذا شجعنا وقال هناك أماكين شتى كسابو إبادة
fara maulidin nan tun ba mu da yawa yo gashi Allah ya kai mu kullun da daga ba muke yi ba baya
badana hadil itifalati bi fi'atin qalilati
iyaye na da yayena wanda yake sun to daga gume yawa wasu daga sabo wasu sasa wasu bodija wasu ojo wasu ma har daga arewa sun zo to ina musu sanni da zuwa
la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah
Shehin malamin da ya jagoranci maulidin ya yi ƙarin haske a game da falalar maulidi.
Sunana Sa'ad Muhammad Abubakar, imamin masallacin Juma'a na Sabo Ibadan. Wato maulidi murna ne da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ta samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi ne wanda duk abin da zamu bauta wa Allah da shi, wurinsa zamu kalla mu yi. Saboda haka haƙiƙanin kuma bin shi da son shi shine ibada a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke cewa ba a yi ba wato kowane abu akwai lokacin da yake zuwa kamar Qur'ani ba a hada shi zamanin Annabi ba amma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda mutuwar waɗanda suka haddace aka sai aka ga cewa ya kamata a zo a hada wanda da yawa daga cikin sahabbai an samu waɗansu ba su yarda ai haka ba saboda Annabi bai yi ba amma daga baya da aka hange fa ai da yin haka aka yi wanda duk ire-iren mu da ba dan haka da aka yi ba yau ba za mu samu Qur'ani da za mu karanta ba to saboda haka aka yanzu lokaci ya zo da ya kamata mu yi murna da wannan ni'ima da Allah ya bamu ta Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma irin wannan haduwa irin ta ce muke fada dabi'o'i na Annabi wanda wani in yaje makaranta kafin yayi karatun da zai gane waɗannan za a dauki lokaci wannan zai zo ya magana kan hakurin Annabi wannan zai zo ya magana kan irin kaskantar da kaina Annabi wannan zai magana kan gaskiyar Annabi wanda duk irin waɗannan dabi'u su ne hakikanin musulunci
Allah da ina ya kamata a yi maulidi
babu inda bai kamata a yi maulidi ba suka ga kaman nan kasuwa ce irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar game da kasuwanci wanda za a yi a kauce ma hadarin da ke cikin shi da kuma a samu alheri cikin shi to irin shi za a yi in aka ce mata ne suka kira maulidi za a yi maulidi a faɗi irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar yadda za su rayu yadda za su tafi da zaman aure yadda za su tarbiyyantar da yara in sarakuna ne suka yi gaya yadda za su tafi da mulkin su akan adalci idan yara ne suka kira irin zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da yara da irin yadda ya tarbiyyantar da su ko ina babu inda ba za a yi maulidi ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da Allah bai aiko shi da shi ba
wasu sun dade da yin maulidi to me yasa ake samun bambancin lokaci a lokacin maulidi
eh ba bambantan lokaci bane wato kowane yana zabin ranar da zai yi nashi na farko ne a yi amfani da wannan a ƙara zaburar da mutane kan son Annabi na biyu kuma a ƙara jawo haɗin kan musulmi wanda shine mutuncin wani sabani bane
wasu da na halarci maulidin sun ce sun karu a wajen maulidin
sunana dan litoron da siya na kare da fa'ida mai yawa game da wannan maulidi da nazo akwai abubuwa da yawa da an fara da mu kuma mun ji dadi Allah kara safara san manzon Allah akan wannan maulidi muke
me bambanta maulidin da ka taba zuwa a can baya da wannan na yau
gaskiya babu wani bambanci game da san manzon Allah sai dai ci gaba da muke gani
Muhammadu Lawal sarkin Shanu ibadallah maulidin na alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin muna Allah godiya mai kowa mai komi da ya dashi da ikon shi ya nuna muna wannan wurin mai albarka duk shekara maulidin ake yallakara Shanu Ibadan kokari kullun wannan maulidin yake yana farfadawa to saboda haka muna godiya ga Allah lallai yan kwamitin wannan aikin maulidin na ake yallakara Shanu Ibadan Allah ya saka musu da alkhairi malaman mu na gida da na kauyuka da sun gazo Allah ya saka musu da alkhairi saboda kowane lokaci an ka tashi kowane lokaci an ka tashi aikin maulidi ba dare ba rana
yare da matasa maza da mata sun halarci maulidin na karar Shanu a Kinyele Ibadan
sunana Shamsiya Hassan gaskiya ba abin da zamu ce sai dai mu ce mun ji dadi kuma mun yi farin ciki saboda a lokacin da muka taso mun iske uwayen mu akan hanyar maulidin kuma suka azamu akan hanya saboda ba san muhimmancin maulidi mu san albarka da ke cikin sa dan haka ba abin da zamu ce kai sai dai mu gode ma Allah
sunana Amza gaskiya muna jin dadi maulidin nan gaskiya
ba shekara nawa kana zuwa maulidi
sai dai ga shekara 6 ko 7
wani amfani ka samu a game da zuwa maulidi
muna karuwa da wasu da ake yi da lada
Maulidin na karar Shanu a Kinyele Ibadan da ake yi a kowace shekara ya sami halartar hafizan Alkur'ani mai girma da shugabannin al'umma irin su Malam Sani Samu na garejin motoci a Kinyele Ibadan Alhaji Usman Yako shugaban kasuwar gwari a Kinyele Ibadan Alhaji Garba Karaye kasuwar a Kinyele Ibadan Sarkin Hausawan Onidondu Muhammadu Dantanin da dai sauransu Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoto yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana shirinmu na gaba
wasanni a takaice
za ta so mashiryin shiryen ta na wasancin kofin Afirka na shekara ta 2023 ta kafa sansani a birnin Johannesburg in Afirka ta Kudu a ranar Lahadi hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta tabbatar da haka a ranar bukin Christmas 25 ga watan Disamba shekara ta 2023 an bukaci ɗan wasan na Ghana su isa sassanin su a ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2023 don so mashiri ga dangadan wa wannan gasa kungiyar ta Black Stars za ta kwashi kwana 10 a Afirka ta Kudu inda za su sada zumunci da Botswana a ran 8 ga watan Janairun shekara ta 2024 kansu tashi zuwa birnin Abuja kasar Ivory Coast wa gasar an ruwaito cewar babban mai koyar da babban kungiyar kwallon kafar kasar Senegal wa Salih Sisi nada kwantan albashi na fandin turai 180,000 da hukumar kwallon kafar kasar sa za ta biya gabanin gasaccin kofin Afirka ta shekara ta 2023 game da wata labari da Sports News Africa ta ruwaito ba a biya babban mai koyarwan albashin sa na watanni 6 ba haka lamarin ya kasance wa sauran ma'aikata da ke tare da shi shi dai Alin Sise kwandilan sa ya nuna za a rinka biyan sa fan 30,000 duk wata sai gashi wata 6 kenan ba a biya shi ba yaya kenan akai kwamitin da'a na hukumar kwallon duniya FIFA a takaice ta ci gane taron Swiss France 2-5 saboda ta karya doka mai lamba 17 da ta 58 na ka'idan da'an hukuma ta FIFA ta shekara ta 2023 wannan sabawa ya danganci nasara da Ghana ta samu yayin da ta kara da Madagascar a wasan neman gurbin shiga gasaccin kofin duniya na shekara ta 2026 da aka yi a Babayara Sports Stadium da ke Kumasi a ranar Juma'a 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 hukumar kotu FIFA ta yi maganar wani da ba dan wasa ne ba da ya shiga filin wasa da kuma tarin waɗanda ba su da izini da suka tsallaka zuwa kewayen filin wasan sun ka hade da ƴan wasa da murnan kwallon da Inaki ya saka a raga dab da gama wasan wanda ya ba kasar Ghana nasara a wannan karawa akan Madagascar. Tsohon dan wasan tsakiyar Manchester City wanda yanzu ba taimakin mai koyarwa ne a Saudi Arabia Yaya Touré ya ce yana kyauta da fatan watan-wataran ya yi manager a Premier League din Ingila. Dan wasan Ingila daga Real Madrid Jude Bellingham yau ya tabbatar da kansa a matsayin dan wasa mafi tsada a duniya yanzu haka kudinsa ya kai fam miliyan 180. Dambe zamani boxing Anthony Joshua ya yi dambe mai kayatarwa ainin da ya bashi damar doke Otto Wallen sai dai faduwar Deontay Wilder da yawan maki a hannun Joseph Parker a wannan dare ya bada mamaki kuma ga alama zai mai da hannun agogo baya a wanda shirye-shiryen da aka jima ana yi na karabatta da kaninsa da Anthony Joshua. Joshua dan kasar Birtaniya ya kayatar ainin a Saudi Arabia inda ya lallasa lafiyan Wallen babu kakkautawa kan masu koyarwarsa su janye daga fadan a karshen zagaye na biyar. Gabanin haka kamar yadda na ce a can gaba Wilder dan Amerika ya zama kamar tamkada wani ba a birnin Riyadh a cikin zagaye na takwas an yi masa mummunan lahani yayin da dan wasan New Zealand Parker ya yi galaba a kansa da yawan maki. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kuma da la gaida Redwan Abbas da wannan wato labaran wasanni. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku agogon mu na cewa karfe 3 ne da minti 57 agogon wato Washington DC kenan. Yanzu lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
Sojojin Isra'ila sun kashe mutane 6 a yau Laraba a wani samame da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Kamfanin dillancin labaran Falasdinu Wafa ya bayyana cewa wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai a sansanin ƴan gudun hijira na Nur Sham da ke kusa da garin Turkarim ya jikkata wasu da dama. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wani hari kan ƴan ta'adda a sansanin Nur Sham kuma dakarinta sun fuskanci farmaki daga wasu gungun mutane da suka jefa musu bama-bamai. Russia ta kai ma Ukraine hare-hare da jirage marasa matuka guda 46 da daddare a cewar rundunar sojin Ukraine a yau dinnan Laraba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarun tsaron saman kasar sun harbo 32 daga cikin jirage marasa matukan da Russia ta harba, yayin da akasarin sauran suka samu damar kai farmaki a yankunan fagen daga musamman a yankin Kherson. Ministan cikin gida na Ukraine Ihor Kalaminko shima ya bayyana da ya bayar da rahoton harin da Russia ta kai a yammacin jiya Talata a Kherson, wanda ya afkawa tashar jirgin kasa a daidai lokacin da mutane ke jiran tashin jirgin kasan da zai kwashe su. ‘Yan sanda sun hallara a babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Laraba da zummar dakile wani tashin hankali ko zanga-zanga da jam’iyyar adawa za ta iya tayarwa a game da babban zaben kasar da aka gudanar a makon da ya gabata. Jami’an gwamnatin kasar sun haramta duk wata zanga-zanga. Masu kada ƙuri'a sun fuskanci jinkiri sannan a wasu wuraren sun kasa kada ƙuri'an sakamakon cewa turawan zabe sun gaza kai kayayyakin aiki.
Thomas Sarare iya abu da zamu iya kawo muku baki ɗaya kenan a yau, sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo hadda shirin nan na domin iyali wanda ke fadakar da ko kuma ke haskawa akan harkokin mata da iyali baki ɗaya. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da injiniya mu ta wannan dare Tiangwang Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin sama amin, wassalam.